sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 19 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya, za a jiyadda ta kaya a birnin tarayyar Najeriya Abuja a zanga-zangar kyamar ƴan sandan SAS wadda ta rikide zuwa fishi kan tsadar rayuwa.
Gaskiya mutane sun gani abin da muke bukata shine a bar mu da ran kawai.
Za kuma a jiyadda ta kaya a makamanciyar wannan zanga-zangar a Lagos cibiyar kasuwanci ta Najeriya.
Wallahi babu hanya, ba shigowa ba fitowa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan game da illar almundahana kan gwamnati. Baba Yakubu Makeri zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Lokacin sanya hannu a wani zagayen matakin bada tallafin tare kuma da tattalin arziki da magance matsalolin lafiya. Cutar coronavirus haifar na ƙara ƙurewa 'yan majalisar dokokin Amurka. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi za ta gana da sakataren baitul malin Amurka Steve Mnuchin a yau Litinin gabanin cikar wa'adin sa'o'i 48 na cimma yarjejeniya kafin ranar zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da suka sanya wa kansu. Idan fadar White House da majalisar wakilai da 'yan Democrats ke da rinjaye ba za su iya cimma yarjejeniya ba zuwa gobe Talata, sai kuma a lokacin zaman 'yan majalisar dokoki bayan zaɓe, amma kafin a nasar da wanda ya lashe zaɓe a watan Nuwamba da Disamba za su samu wata damar zaman shawarwari akan batun bada tallafin. A wata wasiƙa da ta aika wa 'yan majalisar wakilai jiya Lahadi, Pelosi ta bayyana ƙwarin gwiwa game da yiwuwar cimma yarjejeniya, amma kuma ta faɗa wa shirin labaran District Sunday na talabijin ɗin ABC cewa gwamnatin Trump ta cire wasu muhimman abubuwa da suka bayyana dabarun gwaje-gwaje da gano waɗanda suka kamu da COVID-19. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yaƙin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganinta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Gangamin yakin neman zaɓe da aka yi ya tara dubban magoya bayan Trump waɗanda suka zauna kusa da kusa. Suna bayyana jin daɗinsu, suna kuma caccakar Biden da manema labarai. Mafi yawan waɗanda suka je taron ba su sanya takunkumin rufe hanci da baki ba don kariya daga cutar ta corona, duk da cewa ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a jihar. Yayin da alƙalamu da aka fitar na waɗanda suka kamu da corona a ranar Asabar suka zarta 1,000, shugaban ya yi gargaɗi cewa samun nasarar Biden za ta haifar da ƙarin matakan ƙulle, kuma ya caccaki Biden kan cewa zai dinga sauraron masana kimiyya. Biden, wanda shi ɗan Katolika ne, ya halarci wani taron ibada a jihar Delaware kafin ya yi yakin neman zaɓe a jihar North Carolina, inda ɗan Democrat bai sake cin zaɓen shugaban ƙasa ba tun daga Barack Obama a shekarar 2008. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da kidayar kuri'u'a gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban ƙasar da ke yammacin Afirka. Zaɓen na ranar Lahadi, wanda aka fafata da shugaba mai ci na yanzu Alpha Conde da shugaban 'yan adawa Cello da Leon Diallo, na zuwa ne bayan watanni da aka yi ana rikice-rikicen siyasa kan wani sabon kundin tsarin mulki mai cike da cece-kuce wanda ya baiwa Conde damar zarta wa'adi biyu a mukamin shugaban ƙasa. Conde, wanda ya zama shugaban gini na farko da aka zaba a shekarar 2010 bayan ya yi shekaru masu yawa a matsayin ɗan gwagwarmayar adawa, sabon kundin tsarin mulkin ya haifar da gagarumar zanga-zanga da kuma suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama mai da koma bayan demokradiyya a ƙasar. An kashe akalla mutane 50 a cikin shekara ta gabata a lokacin zanga-zangar game da sabon kundin tsarin mulkin. Shugaban gwamnatin rikon kwariya na Sudan ya yi alkawarin bada haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a taƙaice da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. Kotun ta ICC ta bayar da takardar izinin kama Bashir bisa zarge-zargen kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama masu alaka da rikicin da aka yi a yankin yammacin Darfur a shekarar 2003. Al-Bashir ya ɗauki mataki kan wasu 'yan tawaye a Darfur da ke adawa da gwamnatinsa ta hanyar tura mayakan Janjaweed waɗanda ake zargi da kisan mutane kusan 300,000 da kuma yin sanadiyar gudun hijirar kusan mutane miliyan 2.5. Sojojin sun haɓar da gwamnatin Al-Bashir a watan Afrilu shekarar 2019 biyo bayan zanga-zanga sosai da aka shayi a Khartoum, babban birnin ƙasar da sauran wurare wadda aka fara a watan Disamban shekarar 2018. A yanzu haka Al-Bashir na zaman gidan yari tsawon shekaru biyu a Sudan bisa zargin rashawa, kuma a halin yanzu ana yin shari'arsa a kan juyin mulkin da aka yi a shekarar 1989 wanda ya yi sanadiyar kai shi kan mulki. Ga dukkan alamu, ɗan takara Luis Arce na jam'iyyar gurguzu a Bolivia ya lashe zaben shugaban ƙasa a zagayen farko na zaɓe. Tashar talabijin ɗin Bolivia ta Unitel ta fitar da sakamakon farko daga Cesc Mori a tsakar daren Lahadi, wanda ya nuna Arce ya samu kuri'u kashi 52.4 cikin 100. Muna matuƙar godiya don goyon bayan da mutanen Bolivia suka bani, abinda Arce ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter ranar Litinin. Mun farfado daga demokradiyya, kuma za mu maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar al'umma, in ji shi. Shugaban rikon kwariya Jeanine Anes, wanda bai tsaya takara ba, ya taya Arce da mataimakinsa David Chukwuansa murnar yiwuwar nasarar lashe zaɓe.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda za a ji yadda ta kaya a zanga-zangar kyamar rundunar 'yan sandan SAS, wacce ta rikide zuwa fishi kan tsadar rayuwa da dai sauransu. Halima Abdurrauf gare ki.
Muryoyin matasa da ke tsakiyar zanga-zangar kenan a lokacin da wasu 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa su da ranar yau Litinin, inda suke guduwa tare da cewa sai dai su dawo. A dandalin Unity, ɗaruruwan matasa sun fito zanga-zangar nuna goyon bayansu ga kafa sashen rundunar 'yan sanda na SWAT, wato Special Weapons and Tactics, da kuma waɗanda ke nema a kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu a ƙasar. Mawaƙiya Fatima Saris, da aka fi sani a shafukan sada zumunta da South Fatiti, ma ta halarci dandalin na Unity, tana ne cewa
a yau dai ni na fito ne domin in bayyana bacin raina ga yanda yanayi da tsaro ya ƙarasa ƙwarƙwarewa, kuma abu ne wanda dukkanmu dai abu ɗaya ne nake nema daga gwamnatin nan, wato shine a inganta mana jami'an tsaro da kawo ƙarshen matsalolin tsaro musamman a arewacin Najeriya. Gaskiya dai ga matasan ruwana musamman mutane daga arewa zan ce ya kamata mu fito mu kawo kanmu ma mana abin da ya kamata.
A wani bangare kuwa, matashi Muhammad Al-Rashid ya yi bayani akan abin da ya gani wa idanunsa a dandalin Unity.
To gaskiya mu da muka zo nan gurin muka ga cewa su wannan mutanen da suka taru suna bin bayan gwamnati, sun taru ne su nuna cewa sun yadda da abin da gwamnati take da sauransu, kuma suna supporting SWAT inda gwamnati take kiro. Mu gaskiya da muna abubuwan da suke faruwa, kuma muna ganin cewa wannan wani hanya ne da kawo ko kuma su ke kiro saboda su kauda manufar jama'a. Don gaskiya mutane sun gani abin da muke bukata shine a bar mu da ramu, kawai shine Najeriya ba abin da ke so a kyale shi, gona ya ce gonan shi ya dawo, kuma makaranta ya
ita ma 'yar gwagwarmaya Aisha Yusufu ga abinda take cewa akan wannan lamari.
Dalilin da yasa suka ci gaba da wannan zanga-zangan da suke yi bisa ga cewa gwamnati na an santa ba ta cika alƙawari. Zancen SARS ba yau aka fara ba, suka ita ce sun tsaye da SARS sun sake mata yanayi. Har yanzu dai kashe-kashen da 'yan SARS suke yi da kuma kwace mutane kuɗin su kuma cin zarafin mutane yana nan suna ta yi. A watan June a shekara 2019 aka dauko report aka ba shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda dama ya tsaye da wata kungiya a duba matsalolin SARS da irin abubuwan da suke da cin zarafin mutane da suke yi da kashe-kashen da ake da abubuwan da suke yi. Aka ba shi report din nan, yace cikin wata 6 duk zai abubuwan da ya kamata a gyara SARS da sauransu. To yau an yi wata 16 kenan ba abin da aka.
An dai fara zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsohon sashen nan 'yan sanda na SARS ne saboda korafin cewa suna cin zarafi da gallazawa matasa musamman a kudancin kasar a kusan makonni 2 da suka gabata. Akalla mutane 12 sun rasa ransu sakamakon zanga-zangar a wasu jihohin Najeriya kana a makon da ya gabata. Ma babban sufetan 'yan sandan kasar ya yi wa jami'an sa gargadi a kan su guji yin amfani da ƙarfi a kan masu zanga-zangar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima daga Abuja kuma sai babbar cibiyar kasuwancin Najeriya Lagos, inda nan ma zanga-zangar da ta samu asali daga kyamar SARS ta kazance. Baban gida Jibrin, gare ka.
Duk da cewa dai gwamnatin Najeriya ta dauki matakin rusa wannan runduna, har yanzu matasan na ci gaba da gudanar zanga-zanga, inda kuma suka rufe manyan tituna da ke zuwa ko fitowa daga filayen jiragen saman guda 2. A ziyarar da na kai babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe da ke birnin Abuja akan hanya ta ta zuwa birnin Lagos, lamarin ya gagara, inda wani kamfanin jirgin saman Najeriya ya shaida mun cewa jirgi ɗaya kawai ya samu tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa ke Lagos zuwa birnin Abuja, kuma kawai yanzu babu wani jirgin da ya taso daga birnin Lagos zuwa Abuja. Don haka akwai fasinjoji a ƙasa da suka yi turko-turko suna jiran sauka ko tashin jiragen sama. Sai dai kuma akwai alamun da ke nuna cewa hakan ba zai yiwu ba, domin kafin na fito filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Abuja na tare da masu zanga-zanga sun fara rufe tituna da ke shiga da fitowa filin jirgin sama kamar haka. Ga dai abinda wasu malamai da na tarar a filin jirgin sama suke cewa game da wannan lamari da ya faru da su a yau din nan.
Sunana Abdullahi Shaibu.
To gashi na ganka a cikin mota kuma ba hanya an rufe.
Sun ce suna zanga-zanga ne akan ƴan sasin nan, amma abun ne yanzu is go down out of hand, ba abun da za a yi dai.
So ba su baka ka wuce airport ba ke?
Wallahi babu hanya, ba shigowa ba fitowa.
To me kuke so gwamnati ta yi?
Sai dai taking action da wuri, saboda maganar nan ya riga ya ba karami ba ya riga ya go out of hand.
Da sunan malami?
Sunana Usman Al-Hassan. Ina so in je Lagos ne amma babu jirgi a yanzu a ƙasa. Daga Lagos din zuwa nan ma babu.
Me dalili?
Saboda wannan zanga-zanga. In fa gwamo ma nan na Lagos yanzu an ce sun fara kone-kone da jefe-jefe.
To me kake so gwamnati?
Gwamnati ta sa baki ta tsaya ta sasanta da waɗannan mutanen. In ba haka ba, in abun ya wuce yanzu kuma zai zama wani abu.
Har watanni na bidiyo da ke fitowa daga birnin Lagos yanzu haka na nuna masu zanga-zanga sun fara kai hari akan 'yan sanda, inda kuma 'yan sanda ke arcewa tare da barin motocinsu a kan manyan titunan na birnin Lagos. Lamarin da kuma tuni ya fara tare da hankalin mazauna birnin na Lagos, kamar yadda wasansu suka shaida mini ta wayar tarho. Duk da kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumomin tashoshin jiragen sama na Najeriya game da wannan tsaiko da aka samu na hana sauka da tashin jiragen sama, sun bayyana cewa ba za su yi magana ta rediyo ba, domin kuwa laifin ba nasu ba ne. Babake Cifirin, muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma ga Sani Malumfashi da rahoto na musamman.
Cin hanci da rashawa, handama da babakere, kamuya-muya da almundahana su ne umul haba'isin da ke dakushe martaba da kimar ƙasa a idanun duniya. Munin wannan lamari tamkar ɓullar wuta-wuta ne a cikin gona mai yabanya. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce muddin waɗannan lamurra suka mamaye ƙasa, tabbas al'ummominta za su shiga cikin halin ƙaƙani kai. suka bada shawaran cewa mafiya ala irin wannan hali shine a tare dattawan ƙasa don duba lamarin ta yadda za a gano mafita. Sanin kowa ne cewa al'ummomin Najeriya musamman na arewaci suna fama da tabarbarewar matsalar tsaro wanda yake lakumin rayuka a birane da kuma ƙauyuka, yin fyaɗe ga mata da yara. Lamarin ma har ya shafi noma.
Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa noma. Noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro. Na biyu kiwo, shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa, yanzu sun zo sun kwashe mu aƙalla mutum 10. Mu kan mun nan sai da muka sha da ƙyar. Allah ya kare mu, muka fake cikin donwa hati.
Saboda kamarin lamarin, mazauna sassa daban-daban a arewacin ƙasar sun yi zanga-zanga a lokuta daban-daban. Kowane kasuna an yi a Matazu, Dutsen Ma da kuma Jibiya. Mutanen Zamfara sun yi nasu a ƙarshen makon nan.
A shigar gari kamar yaki an samu sauki, sun yi mutanen nan sun dawo suna ɗauki ɗaya-ɗaya. Za su tare mutane zuwa gona ko sun ɗauko hatsi su amshi shanun da suka taho da su da ranar kirkiri su tafi. An yi haka a Kwari, an yi haka a garin Gungun Magarya. Akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin Jibiya zuwa Batsari da aka ɗauke shi har yanzu yana hannunsu. Sannan ta ɓangaren jami'an tsaro, ba za mu ce jami'an tsaro ba su aiki ba, amma abin da ke ɓata ma kowane mahaluki rai wanda har shi ya ja da aka yi wannan zanga-zanga, za a faɗi wa jami'an tsaro 'yan ta'addan nan su kwashe awa 2-3 har 4 daga inda gaske ake za a iya ci musu, amma babu komi. Amma in ka taso tsakanin Jibiya zuwa Katsina, ina mai tabbatar maka kana iya kirga checking point na tsakanin ɗan sanda da custom da immigration aƙalla guda 43, kuma duk inda ka zo kuɗi ake ansa. Abinda mutane suka yi ba muna goyon bayan su bade ba akan ka fito ma ka faɗa da hukuma, amma akwai hanyoyin da ya kamata a bi wanda ya kamata a sanar da hukumar ta sani. Fisa bilin lahi ma'aikatan tsaro ne bisa hanyar Jibiya, duk abin da ka ɗauko sai an anshi kuɗi. Akwai wani ma'aikacin tsaro ya tara wani ya ɗauko disace, ran kaɗe disace na ɗauko, ya ce mai ai ba disa ba, in jarkoki ka ciko da ruwa ka sanyo su cikin mota ka biyo nan wurin, in kana so ka wuce sai ka bani kuɗi.
Gwamnatin jihar Katsina ta shirya taron ƙara wayar da kan masu ruwa da tsaki game da kula da rayukan al'ummominsu, irin su sarakuna, 'yan majalisar sarki, hakimai da kuma malamai na addinai. Cikin jawabinsa, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya bayyana abin da ya daɗe na damun shi a zuci.
Mu zo mita samina without any result, wallahi sai mun zama resolute. Donin ba ta yi ba, duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowane ne. Tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya. Ya Excellency, wannan sai ka sake zama ba kullum a tallo a bada kuɗin mai ba, babu ya lalace, mota ta lalace, bindiga ta ƙirga ta ƙi fokin. Kullum labarinsu yau an kashe wane, an sace wane, an kashe wane, an sace matanci. Aka zo maganar rain a 'yan wata. Ta baku wata 5 wata nan muka kama wani cikin masallaci, shi ke fa sharar masallacin, amma muka kama shi yana sadame da karamin yaro, yaron ya ci ai sun dade sun haka.
A nasa jawabin, gwamnan jihar Aminu Bello Musari ya yi magana ne game da sasanci da kuma mataki na gaba da ya kamata a ɗauka.
Sasancin nan muka fara shi, amma ya kamata yanzu a kalli abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake. Sojoji da 'yan sanda da su suke yaƙar wa'annan mutane, su su jagoranci maganar sasanci. Sasanci kuma ba daga sama ai ƙasa ba, a'a ga hakimai nan wanda suna daga kai.
Bisa la'akari da koke-koken jama'an da ake kai ma hari, gwamna Musari ya yi jawabi ga waɗanda abin ya shafa.
Wannan al'amari aikinmu ne mu duka, sannan ku jami'an tsaro muna da sanin cewa kuma kuna da jini a jikinku da dangi da kowa kamar mu, amma ku kuka zaɓi wannan aiki kuka ce za ku yi shi saboda ba ku da dalilin da zai sa a kira ku kuke zuwa. Wani ya ɗauko labari ya ba ku, ku je ku sai da ranshi a wurin wani cewa ai wani ya gaya mana. Kuna zaton in an yi wannan gaman ta ƙare kenan, Allah gamu da Allah. Kuma kaɗan ka ɗan sanda ko duka yayan ku za su yi sojoji, za su yi su normal life. Abin da kai to shi za ka samu, in ba ka samu kanka ba za ka samu kan 'ya'yanka ko kan samun wani wanda kake ji da shi. Wannan uniform ba license ba ne, opportunity ne to serve. Kun yi playing very important role wajen dakushe mutane su ba ku labari. Shi ko wanda ya ƙi labarin ƙarya ma labarin banza, to ni kirkin ma zai wuce shi. dole ne ku encouraging, ku restoring faith, ku restoring confidence din mutane. Mai mafiya magana akwai matsala, akwai tawagan police, akwai tawagan judiciary. In ka kama judiciary sai su ce yadda yan sanda suka file charge. Idan ka kama yan sanda sai su ce ministry of justice suka bar shahara. Wannan matsalar wallahi sai mun ta san mata. Mai mutuna ya magana, amma na tabbata idan muka resolve din cewa za mu kwato kasan mu, za mu jara rayuwarmu, ko wallahi al'amuran mu za su gyaru.
Shin ko me jami'an tsaro za su ce game da wannan jawabi na mai girma gamna? Sufurtan Dangambe Isa shine kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina.
Maganar da mai girma gwamna yayi magana ce wacce take ko mai amfani, kuce yan sanda ta jihar Katsina muna da sashe har guda uku waɗanda suke an ɗora musu alhakin nauyin bincike akan wani abu na rashin da'a ko na rashawa ko cin zarafin al'umma. Akwai office na provost marshal sunan ba wani abin da aka dora musu illa su yi bincike akan wani laifi da wani ɗan sanda ya gudanar. A office dina akwai public complaint bureau a ƙarƙashin commissioner of police yake direct muke zuwa muke kai mishi duk inda aka samu wani korafi ko cin zarafi ko wani abu na rashawa ko dai wani abu na laifi wanda wani ɗan sanda ya aikata. Akwai runduna wacce IGP Muhammad Adamu Abubakar ya kafa, wato S squad wanda ake ce musu IGP S squad, su ma suna nan suna aikin su akan bincike na duk abin da aka aikata. Kamar yadda na saba faɗa cewa ko yara ne kike da su sama da guda biyar suka kai goma, dole sai ka samu waɗanda suka fita zakka. Ballantana a ce kamar runduna ta ƴan sanda, a dole ne ba sai ka samu baragumi, amma muna iya bakin ƙoƙarinmu duk lokacin da aka ce an kama wani ɗan sanda ya yi aikata wani laifi wanda ya saba wa tsarin aiki, mu ga cewa an hukunta shi.
Mutane sun yi korafi na cewa checkpoint sun yawa hanyar jibiya, kuma duk inda ka zo sai an anshi ɗan na goma.
Ba ƴan sanda kaɗai bane, babu wani jami'an tsaro waɗanda babu su akan wannan hanyar. Hanya ce wacce za ta shiga da kai jamhuriyar Nijar. ƴan sanda waɗanda muke da su a wurin su ne wanda ake kira border patrol. Sai shi DPO na jibiyar da yake da checkpoint guda ɗaya a wannan wuri. Saboda haka idan ka lissafa checkpoint na ƴan sanda a wurin ba zai wuce guda uku ko hudu ba. Amma duka jami'an tsaro muna kai, kuma ƙorafin da suke yi muna saurara. Kamar satin da ya wuce har controller na customs da na immigration sai da na yau magana akan matakan da ya kamata a ɗauka, kuma mun cimma matsaya wacce yake mai kyau. IGP escort sun je sun kakkama waɗanda ake zargi da laifuka, kuma ana kan bincike a nan hedkwatar ƴan sanda ta Katsina.
Sani Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kungiyoyin da za su fara wasannin cin kofin gasar zakarun Turai ta Champions League da gasar Europa za su fara wasannin su a wannan mako, bayan yan gyare-gyare da aka yi wa bangarorin guda biyu sakamakon annobar coronavirus wanda ke ci gaba da addaban harkokin wasanni a duniya. A baya tsarin karshe da hukumar kwallon kafa ta Turai ta yi wa gasar ta zakarun Turai ya huskanci tsaiko, inda aka shirya gasar a matsayin na quarter final tsakanin kungiyoyi takwas a cikin kwanaki 12 a Lisbon, inda Bayern Munich ta kasar Jamus ta fice. Irin wannan tsari ne kuma aka yi wa sauran wasannin gasar Europa da aka yi a kasar Jamus, wanda kungiyar Sevilla ta Spain ta lashe. A wannan kakar bada za a ga irin wannan tsare-tsare a gasar guda biyu. A gasar zakarun Turai kungiyoyi 32 daga kasashen Turai 14 ne aka riga aka kasa su zuwa rukunoni takwas a gida hudu, kuma za su yi wasanni biyu tsakanin su ne a gida da waje, inda fitattu biyu a kowane rukuni za su yi fice zuwa zagaye na yada kadin wani. Manajan kungiyar Arsenal Mikel Arteta ya ce bai saka Thomas Partey tun farko ba yayin da suka yi wasa da Manchester City, saboda yana jiran dan wasan na gane ya ƙara fahimtar wasu abubuwa a ƙasar Ingila. Dan wasan tsakiya na Black Stars ya koma da wasansa zuwa Arsenal ne mai lakabi da gane daga Atletico Madrid a kasuwar musayar 'yan wasa ta Turai, kuma ya fara wasansa na farko a Premier League ne a daidai minti 83 bayan an canza Granit Xhaka. Partey ya yi wasansa na farko ne a ranar Asabar bayan an ci sayi sau daya da ya yi da kungiyar Arsenal. Coach din Arsenal dan asalin Spain ya ce yana sa ran dan wasan zai saba da yanayin London ta Arewa. Hukumar kullun kafa ta gane ta maida martani akan karuwan yawan kamuwa da cutar COVID-19 tsakanin 'yan wasan kungiyar Black Stars. Bayan Black Stars ta yi wasannin zumunta da kasashen Mali da Qatar, 'yan wasan ta guda uku ne suka kamu da cutar yayin da suka koma kungiyoyinsu da suke wasa. 'Yan wasan da suka harbin sun hada ne da Gideon Mensah da Bernard Mensah da Jordan Ayew. A jiya hukumar ta GFA ta fitar da wata sanarwa akan tsare-tsaren kiyayewa da aka tabbatar da su a lokacin da kungiyar ta kwashe a kasar Turkiya. Sanarwar ta ce mun ji an ce wasu 'yan wasanmu sun kamu da COVID-19 bayan wasanninmu da Mali da Qatar, amma muna shaidawa duniya cewa mun tabbatar da matakan kariya tare da gudanar da gwaji akalla sau uku kafin zuwa Turkiya da ma lokacin da suke can kasar har ma bayan dawowansu. A jiya Lahadi ne kuma kungiyar Raja Casablanca ta kasar Morocco ta yi nasarar lashe gasar League din cikin gida, wanda zai ba ta damar shiga gasar cin kofin zakarun Afirka da ta kwashe shekaru 7 tana muradin zuwa. Kungiyar da ta lashe kofin zakarun Afirka sau uku yanzu ta maida hankalinta ne akan African Champions League din, inda za ta fafata da gwarzayen Misra Zamalek, wacce ta zo ta biyu a League din Misra bayan El Hali a kakar wasar da aka kammala. A baya dai kungiyoyin Morocco da suka shiga gasar cin kofin zakarun Afirka da na Confederation Cup sun fice ne daga wasannin kusa da na ƙarshe a farkon watan Maris. Kungiyar kwallon kafar mata ta Rivers Angels ta kammala daukar wasu 'yan matan Ghana guda uku kafin fara sabuwar kakar wasa a Najeriya. A wannan mako ne ake sa ran 'yan wasan na Ghana guda uku za su koma sabuwar kungiyarsu ta Rivers Angels domin fara shirin wasanninsu. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yaƙin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba. Ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada, inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron bada gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganinta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Ana ci gaba da kidayar kuri'u a Gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin Afirka. Zaɓen na ranar Lahadi, wanda aka fafata da shugaba mai ci na yanzu Alpha Conde da shugaban 'yan adawa Selo de Leon Diallo, na zuwa ne bayan watanni da aka yi ana rikice-rikicen siyasa kan wani sabon kundin tsarin mulki mai cike da cece-kuce wanda ya baiwa Conde damar zarta wa'adi biyu a mukamin shugaban kasa. Shugaban gwamnatin rikon kwariya na Sudan ya yi alkawarin bada haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a taƙaice, da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatou Bensouda.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya da gabatar da shirin, da Julie Lewis Gresham wacce ta haɗa mana shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.